أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أبايها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yake kaddara komai cikin kaddarawar shi ne ya ba mu ikon sake saduwa a wannan waje domin ci gaba da takaitaccen darasi mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka na Adda'u wad-Dawa littafin babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah darasi da ya gabata muna da cikin babi wanda malam yayi bayani yayi mushi unwani afun malam yayi mushi unwani yace faslun الفوق بين لا عفوا فصل يكون فصل زعما ذا فصل شروط الرجاء العبد لربه اي نعم شيني مقاربه kenan wannan fasalin ba muna cikin shi ne lokaci ya koye kenan dai fasalin da malam ya mushi unwani shurut raja'il abd li rabbih shine sharadin ko a ce wannan unwanin za ka ga wani lokaci anawin na fusul suna bambanta akwai anawin inda shi Ibn al-Qayyim shine ya dora shi akwai kuma anawin inda su muhaqqiqun ne suka dora wannan anawin ne shi sa zaga ana samun bambancin nuska a wani a wata nuska ace fasalin kaza a wata nuska ace fasalin kaza to wannan ne fasali ne na shurutu rajal abdu li rabbi sharadin fatan bawa ga ubangijin shi a cikin wannan fasali Ibn al-Qayyim ya dauko bayani akan cewa abin da ya kamata a sani shine duk abin da za a kira shi kyakkyawan fata ko kace kauna to dole ne labudda ya lizimci abubuwa guda uku abu na hauko ya zamanto akwai soyayya ga wannan abin da mutum yake fatan ya samu ko yake so ya samu abu na biyu ya zamanto yana jin tsoron kucewar wannan abin abu na uku kuma ya ringa aiki dan samun wannan abin daidai gurgudan hali daidai gurgurun yanda yanayi ya bada sai ke cewa amma duk in kaga raja'un da bai samu na abubuwan guda uku ba to sunan shi al-guru sunan shi kai afwan al-amani sunan shi guri ba sunan shi ar-raja'u ba malam ya kawo bayanai muka tike inda yake bayani game da halin sahabbai yake cewa duk wanda ya lura da halin sahabbai to zai gane cewa su sahabbai suna cikin kai gaya wajen aiki da kuma kai gaya wajen tsoro sai ce amma mu idan ka dauke mu zaka ga mu kawai tsakanin taksiri muna tsakanin takaitawa malai ce kai mu muna ma tsakanin sakaki da kuma aminci ga sakaki ga ko mun amince ma ayyukan da muke aikatawa na sabo malam mun koyi inda yake bayani akan mun tsaya inda yake bayani akan Umar dan Khattab alaysa inda yake bayani akan Umar dan Khattab Umar yake cewa afwan na'am yake cewa wa hadha Umar malai yake cewa wa hadha Umar wannan Umar dan Khattab ne bayan ya nuna mana hali irin na Abubakar Siddiq sai yake cewa wannan Umar dan Khattab ne gashi nan qara suratu tur ya karanta suratu tur hatta idza balaga har sai da ya kai wajen fadin Allah subhanahu wataala inna azaba rabbika lawaqi' da ya kai didi nan ya tuna inda Allah yake cewa lalle azabal ubangijinka mai afkuwa ce Umar da ya ji wannan ma'ana ta ratsa shi babaka sai Umar yayi kuka washtadda buka'uhu Umar kukan shi ya tsananta hatta marida wa'aduhu har sai da Umar yayi rishin lafiya aka ji aka gaida shi ma'ana wannan kukan sai da ya sa mishi rishin lafiya saboda yanda wannan aya ta jijjiga shi yanda wannan aya ta ma'anar wannan aya ta ratsa shi to Umar yayi kuka malai yake cewa qala libnihi wa huwa fil mauti Umar ya ce ma dan shi alhali yana kusa da mutuwa kuma ce yana kan mutuwa yana halina hutarai yake cewa wai haka da akhaddi alal ard yace kai tanka dora muni kundu kuki na dora muni kumci na a ƙasa yace asahu an yarhamuni wannan in ka mun haka la Allah tana yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kaina yake cewa kakka nuna kakka muni yanayin ni wani sarki ne ga ina zan bar duniya akan wata shunhuda mai kyau akan wani matashin kai ana muni ana kewaye da ni ko ana muni fada yace a'a yace ajiye muni kaina ajiye muni kumci na a ƙasa yace tana yiwa in aka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kalle ni ya ji kaina Umar yake cewa sun maqala sai Umar yace waila ummi kaitan mahaifiyata mana wannan ma yana daga cikin manganu wanda ake hadon su ba ana nihin ma'anonin su ba akwai kalmomi wanda a shari'a zaka ga ana amfani da su musamman a hadisi amma ba ana nihin zahirin ma'anar su ba waila ummi kaitan mahaifiyata in lam yaghfirillahu li yake cewa ya kaitan mahaifiyata in dai Allah subhanahu wa ta'ala bai muni gafara ba yana fadin haka har so uku sun maqada sai Umar ya cika Umar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsharan shi wa kana yamuru bil ayati fi wirdihi bil layli Umar ya zamanto in ya huce da wata aya yayin da yake wurdin shi na dare yayin da yake azkarun shi na dare fa yabi idan ya huce wata aya a cikin ayoyin alqur'ani ma Umar yake cewa fa yabqa fil baiti ayyaman yu'adu Umar sai ya zamna haye zamna a gidan shi kwanaki ana zuwa ana gaida shi ma'ana kawai dalilin yayi haka ya karanta wannan aya ya huce wannan ayar ayar ta tsoratar da shi to duka ma duniya sai tautar da kai tautar da kanshi tautar daga kanshi sai ya shiga hali na rashin lafiya saboda tsoro da wannan ayar ta tsoratar da shi wa yahsubunahu maridan har an ga zuwa ana gaida shi ana tsammanin ko bar shi lafiya ne ko bar shi lafiya ko wannan ayar ce kawai ta hogita shi wa kana fi wajihi sallallahu alaihi wa sallama ay wajhihi anhu wa kana fi wajhihi radiyallahu anhu ya zamanto a fuskar shi zalla tabbata rashi khadani aswad akwai wani kotu guda bi bakake wannan ba kotun koyi bane kawai minal bukai saboda kuka kuka ne yake yawan yi kawai halhawaye yazo yayi alamun wani kotu a saman idan shi wannan kuma zai nuna maka kamar halin sahabbai kamar yanda muka ga Abubakar sahabban da ya kamata a ce su ne suka yi kowa sako-sako da ibada amma za ku kuma su ne suka yi kowa rike ibada saboda to sun yi musanin haƙiƙanin al'amura sun yi muriskal haƙiƙanin al'amura malaki ta wa qala lahu ibnu abbas radiyallahu anhu wani lokaci abdullahi dan abbas yace mishi yace ma umar ya Allah tabbata gare shi yace masallallahu bikal amsal وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال وددت اني انجو لا اجر ولا وزر yake cewa ya Umar ya amirul mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya raya wasu burane ta dalilin ka shine masallallahu bika al-amsa Allah ya raya wasu burane ta dalilin ka wa fataha bika al-futuh an samu fatahi an samu budi a cikin yakuna saboda ta dalilin ka wa fa'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma kayi abu kaza a cikin khalifajinka sai Umar yake cewa waditu anni anju ni kauna ma ina so ma a ce in tsira babu lada ba zanihi waditu anni anju la ajra wala wizra ina kauna ma ina ma a ce akan hakan ma in tsira ba lada ba zanihi ma'ana kalli yanda Umar yake jin tsoro duk abin da yayi to baya ganin abin da yayi shi abin da ya aikata yake jin tsoro akuba Allah subhanahu wa ta'ala yake jin tsoro baya ba wai kawai abin da yake ganin cewa a aini ma nayi tunda nayi adalci nayi kaza na samu kaza a bai sakankance ba har yanzu dai yana nan ga tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bale yake cewa to wannan kaji Umar idan ka dauka shine khalifa na biyu ko ka ce mutun na uku wajen daraja a cikin musulunci in ka hudda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hudda Abubakar ka Umar to amma Umar ne yake hodin haka tare kuma da cewa a malumai suna cewa ba a taba samun wani khalifa ba a cikin khalifancin shi wanda aka samu abubuwa aka samu ci gaba sannan kuma aka haƙƙaƙa adalci kamar khalifancin Umar ya haƙƙaƙa adalci daidai gurgudu sannan kuma ya an kawo abubuwa injazat an kawo yake cewa abubuwa wanda da babu su a cikin mulkin Umar aka samu abubuwa da kamar irin su a ringa a san ma'aikatan da suke aiki a ƙarƙashin ma'aikata kaza a rubuta sunan ma'aikata aka yi diwani wanda yake dauke da ummal ma'aikaci kaza yana waje kaza yana waje kaza kowanne da me aka cewa da salar in shi da kudin shi da biyan shi an rubuta mashi to wannan kaga irin ci gaba ne wanda aka samu a cikin mulkin Umar da abubuwa da yawa wannan a mulkin shi ne za a ringa ba ana ba mutane abinci a baki abinci a ba danki abinci ha wanda yake shayar da shi to duka amma duk wannan abin da yi bayan kuma wannan ka dauka ba ma abin da shayi kalifanci sannan kuma abin da ya shayi shi kanshi halin kanshi yanda ya tsaya ya bauta ma Allah yanda ya tsaya ya yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da wannan yana ganin cewa ba ya iya tsira ba sai in an sha wala to kuma ina ga wanda mu kuma irin mu wanda bu ma kama irin hanyar tasu ba ذلك وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وان عثمان بن عفان رضي الله تبتا غريشي كان اذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته yake cewa wannan Usman dan Affan ne rida Allah tabbata a gare shi ya zama to idan ya tsaya akan wani kabari yana kuka hal gemin shi yana jika saboda kuka saboda hawaye wa qala law annani bayna aljannati wan nar la adri ila ayyihima yu'maru bih yake cewa kai ni ina ma a ce kawai gani tsakanin wuta da aljanna ban san ba ina ne zai umarni a sa ni wuta ko aljanna yake cewa lakhtautu an aku yake cewa law annani yace inda a ce ma'ana yana inda a ce gani akani tsakanin wuta da aljanna a tsida ne ban san ba ina za a ce in shiga wuta za a ce in yi ko aljanna ni dai gani nan dai ina jiran abin da za a yi hukuncin da za a yanke yake cewa lakhtautu an akuna ramadan to da na zabi in zama toka qabla an a'lama ila ayyatihima asibu da na zabi in zama toka kahin in san cewa ina za a yi da ni wuta za a yi da ni ko aljanna to kaga wannan shi ma zai nuna maka yanda sahabbai suke jin tsoro sannan kuma suke kin amincewa ga ransu da nuna musu cewa a su suna kan abin kirki su mutanen kirki ne tare da cewa kuma kaga wannan Usman shi ma na daga cikin mutanen duka kuma wa'annan guda uku da aka zano suna daga cikin wa'anda suka samu garanti in aljanna tun a duniya Usman bin Affan har sai da ya kai ma lokacin da manzo Allah ya ce Usman daga yau ba abin da zai cutar da shi babu wani abu da zai cutar da Usman daga yau saboda yayi abubuwa ya taimaka ma musulunci da dukiyar shi da kanshi da duk abin da yake da to kuma Usman yana daga cikin waɗanda suka samu daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi yake cewa bai'atu ridwan lokacin da Usman bayyanan manzo Allah ya sa hannun shi yace wannan hannun Usman ne bayyanan kin ma sai da ya sa shi Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idhi bay'unaka tahta ash-shajarati akan bayyana ma manzo Allah yace wannan hannun Usman ce to duk da kuma ka ga yarda Allah sun samu garanti amma tare da haka kuma za ka gani akwai jin tsoro a tare da su malik ta wa hadha ali ibn abi talib radiyallahu anhu wannan ali ibn abi talib ne Allah tabbata gare shi wa buka'uhu wa khawfuhu gashi nan da kukan shi da tsoron shi tare ga kuka ga kuma tsoro wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnain sannan kuma Ali ibn Abi Talib ya zama to tsoron shi yana tsananta ne daga abubuwa guda biyu hijin tsoro abu na hauko shine ulul amal tsawon guri wattiba'il hawa da kuma san zuciya bin san zuciya Ali ibn Abi Talib yana tsananin jin tsoron tsawon guri saboda shi tsawon guri shine yake kai mutun zuwa ga halaka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutun tsawon guri to babu wani abu wanda za a mushi ya dangana inda a ce mulkin ne ake cewa mulkin duniya za a ba mutun to in yana da tsawon guri to kuma sai ya nemi ƙari ba zai wasa ba kawai har sai ya ji shi a kabari kuma ba tare da ya tantance ba shi kuma kaga bin san zuciya shi ma shike kai mutun zuwa ga halaka bin san zuciya shike kai zuwa ga mutun ya sa'a ma Allah shike kai mutun zuwa ga ya take hakkin wani shike kai mutun zuwa ga ya aikata dukkan wasu abubuwa annabi su dama na cewa ma ubagi nafsi innan nafsa la amaratun bisu saboda ita rai mai yawan umarni ce ga mummunan abu to Ali ibn Abi Talib ya zama tun yana jin tsoron wannan abu guda biyu yake cewa fa amma dudul amali kaga shi tsawon guri fayunsil akhira yana sa mutun ya mance lahira kawai mutum ba lahira bace a gaban shi me zai yi in samu in na gina wannan gidan in na kare daga ya gina wannan gidan hallo bayan wata uku sai ya leka ya gane ya ce kai wannan gidan ya kamata a tashi yanzu ya kamata in yi gida mai bene ba gida mai kaza ya kamata ya hallo bayan an yi shi hallo a leka ga ce kai na ga wani gida ran nan a wani wannan shi ya kamata a je a sake gina to haka mutum zai yi ta yi in mota ce ma daga an soyo wata bayan shekara ɗaya kaje an ce akwai sabo hoto wa ita mata hoto a so ta abubuwa da yawa za ka ga ka kayan da suke cikin wannan gidan bu tsoma sai a ya kamata wannan a soya su ai wata uku sun yi wata uku da an zo ana gani ya za a shigo wannan gidan yau a zugo a gansu gobe a shigo a gansu to ya kamata a soya to wannan duka san tsawon guri sai sa mutum ma kawai ya mance lahira shi ya mance bautar Allah subhanahu wataala malaka ta wa amma tibau alhawa amma kaga shi bin san rai fa yasuddu an alhaqi yana toshe mutum game da gaskiya mutum baya bin gaskiya inda yana da san rai za ga wani abu koda yazo ko gaskiya ce kawai sai take ta kawai saboda san rai ala wa inna ad-dunya qad wallat mudbira yace ku saurara ita duniya wata juya yani ta juya bayanta wal akhiratu muqbila lahira kuma ta gabatu mana duniya ta tahi lahira gata nan wahidatan ikita li kulli wahidatin banun kowace tana da diyanta duniya tana da ayyanta lahira ma tana da ayyanta ikita fa kunu min abna'id dunya ku zama to daga cikin ƴaƴan lahira malaka ku zama to ƴaƴan duniya ku zama to daga cikin ƴaƴan lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku zama to daga cikin ƴaƴan lahira wadda kada ku zama to daga cikin ƴaƴan duniya wadda kawai ku duniya ce a gaban ku kawai abin da yake kawai duniya ce a gaban ka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa wan takasa wa idza shika falan takasha yake cewa bawan dinari ya taɓe wanda kawai shi ina ka huto kuɗi ina za ka kuɗi kawai masu cewa nasara ya hana aikin manza ko duk abin da za a yi kawai kuɗi ne a kawai shi babu wani abu na sadaka ina za shi kuɗi to wani manza Allah ke cewa ya taɓe wanda ya zamanto kawai haka ne to haka shi ma wanda ya zamanto shi ma duniya ce a gaban shi to kan mutum ya zamanto daga cikin ƴaƴan duniya yake cewa fa innal yawma amalun wala hisabun yau da muke cikin wannan rana yau aiki ne babu hisabi kawai mutum aiki ne zai tayi babu hisabi wa gadan hisabun wala amal amma gobe kiyama hisabun wala amal hisabi ne babu aiki gobe ta shi alkiyama babu aiki shi yasa zaka gani wasu idan suka iske abin da suka shibka bai kai a girbe shi ba suka yi suna san cewa ina ma amaru su duniya domin su zo su kara maimai za a ce ko su kara shibka domin su samu abu mai kyau to kuma lokacin nan babu bayyaiwa Allah ke cewa idan suka ce rabbi jo insha Allah ce kalla hakan ba zai yi ba a wani waje ma Allah ke cewa kai inda ma za a maido su walau huddu la'adu limanuhu an inda ma za a maido su duniya to da za su koma akan abin da suke yi ba za su dawo su shiri ba to kaga wannan zai nuna maka kawai mutum a wannan a duniya ne mutum zai yi aiki wanda zai same shi ranar tashi alkiyama shi sai ya ce wa gadan hisabun wala amal gobe ranar tashi alkiyama hisabi ne babu aiki yake cewa wa hadha to wannan kaga Ali ibn Abi Talib kuma shi dan ammi ne manzo Allah kaga cousin direct ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan mahaifi ne manzo Allah ka kalla ka gani a dan ammi kai afwan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga matsayin shi yana daga cikin ahlul baiti sannan kuma gashi sarki ne na manzo Allah Hassan na Husaini wanda aka ce su ne shugaban samarin aljanna ƴaƴan shi ne wanda aka ce ma Fatima manzo Allah ya ce Fatima wata tsoka ce daga jikina abin da yake sa ta farin ciki yana sa ni farin ciki abin da yake sa ta farin ciki yana sa ni farin ciki matar shi ce ko manzo Allah ya ce ita ce shugaban matan aljanna to amma tare da haka da matsayin shi kuma shi ma kuma khalifa ne na hudu kuma yana daga cikin waɗanda su ma suka samu guarantee in aljanna tun a duniya to amma hakan bai sa shi ba ya shanke shi yake ganin cewa a kawai su sun ci daga cikin alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa haza malaka ta wa haza Abu Darda wannan Abu Darda ne Abu Darda radiyallahu anhu kana yaqulu Abu Darda dama shi ko ba komai dama zahid ne ko babu komai dama su mutane ne masu gudun duniya to yake cewa yau kana yaqulu ya zamanto yana cewa inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm alqiyamati an yuqali li ya Abu Darda qad alimta fa kaifa amilta fi ma alimta za a ce da shi yake cewa mafi abin da nake tsoro a kaina ranar tashin kiyama a ce mini ya kai Abu Darda qad alimta kai ilimi to fa kaifa amilta fi ma alimta ya kai aiki da abin da ka sani yaya kai aiki cikin abin da ka sani kai ilimi kai je makaranta ka karanta littafi kaza kai sahih al-bukhari kai sahih wane ne ka karanta littafai da dama to ya yi magana aiki akwai aiki ko ko babu aiki abu da gari yace kai abun da nake tsoro a ga ya mun wannan kuma tambaya ce ho wanda kowa sai an mishi ta ran tashar kiyama hadisin Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Mas'ud yake cewa kawahuwam la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba ai diddiga digin bawa ba za su gushe wannan tashar kiyama har sai an tambaye shi ga abubuwa guda hudu game da rayuwar shi ina ya karar da ita an umrihi fi ma afna rayuwar shi ina ya karar da ita ilimin shi daga cikin tambayar da ilimin shi yayi aiki da shi sannan za a tambaye shi jikin shi yayi tsohon da shi da duke shi yace yayi ce da ita to wannan kaga tambaya ce wanda kowa sai an mushe ta ilimin ka da ka karanta ya kai aiki da shi kai aiki da cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umana ko kuma dai kawai a ta'amugunan nasa ne a ta'amugunan nasa watan sauna anfusakum to kaga abu dauda yake cewa wannan shine abin da nake tsoro wa kana yaqulu abu dauda ya zaman to yana cewa law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-maut da a ce kun san abin da za ku hadu da shi bayan mutuwa lama aqaltum ta'aman ala shahwa da bu ku ci wani abinci ba akan jin dadi akan sha'awa akan marmari wala sharibtum sharaban ala shahwa da bu ku sha ba abin sha akan marmari wala dakhaltum buyutan tastazilluna fi da bu ku shiga wasu gidaddazi ba kuka yi inuwa da wannan gidajen wala kharajtum ila as-su'dad da kun fita zuwa hili zuwa rariya yani tadribuna sudurakum kuna bugan kirjinku watabkuna ala anfusikum kuna yin kuka ga kawunanku wala wadittu anni shajaratun tu'dad thumma tu kake cewa kai ni nayi gurin ma na so ma ina ma a ce ni wata itaciya ce wanda za a ringa ciratta wanda za a ringa yankatta sannan kuma ana cinta to wannan Abu Dauda ne yake fadin haka amma kalmar gariya fa a wata hausa kalmar gariya ba wani abu bane wannan amma kaga mun aka ce gariya ai hili ko a hausa aka ce gariya shine waje to Abu Dauda shine yake fadin haka wa kana Abdullahi bin Abbas asfala aynaihi mithlu shiraqil bali min ad-dumu'i Abdullahi dan Abbas malaki Abdullahi dan Abbas ya zama mun to kasan idan shi akwai wani abu kamar kwatamcin mi za a ce katanar takadami tsoho minad dumu'i saboda hawaye ma'ana idan daga kasan idan shi hal an samu wani burdi ko wani tabo taban yayi kama da katanar takalmi tsoho kawai saboda zubda hawaye da yake wa kana abu dharrin yaqul abu dharrin ya zamanto yana cewa ya laitani kuntu shajaratan tu'dad yake cewa ya kai tuna ina ma a ce in zamanto wata itaciya wanda za a ringa yankatta wadittu anni lam ukhlaq ina ma yi gurin ina ma a ce ba ahalice ni ba to duka sahabbai suna hadin wannan abun ne fa ba wai saboda raina ni'imar da Allah ya musu ba kuma wai saboda ba sa san ni'imar Allah bane a kawai dai in suka tuna abun da yake wajen Allah subhanahu wataala wannan ko manzo Allah ma yana hadin haka yana ce ma sahabbai da a ce kun san abun da na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kadan da ku ji dadi da iyalinku ba to wannan idan mutun ya tuna girman abin da yake wajen Allah subhanahu wataala kawai sai ya raina aikin da yake yayi aikin ma amma kuma yana ganin aikin bai kai ba ya samu wani matsayi kuma kaga wannan shine hali na bayin Allah wanda wannan ayat da muka wuce ta hadi malaika ta wa uridat alaihi nafqa ali abu dharrin an bujuto mushi cewa a ringa bashi albashi ko a ringa bashi abinci a cikin baitul mali na musulmi fa qala indana anzun nahlibuha mu ai yake cewa ai bana bukatar wani albashi muna da wata el akuya wanda ko kace muna da wata akuya wanda muke tatsatta muna shan nonon ta wa uhmaratun tunqalu alaiha muna da wasu raqumma wanda muke bulago akan su ma'ana muke dora kayan mu ko muke ciratuwa zuwa wani waje akan su wa muharrarun yakhdimuna muna da kuma dan bawa wanda yake mana aiki ma'ana muna da wani dan ma'aikaci wani khadimi wanda yake mana hidima wa fadlu abatin sannan akwai sawar riga a rigan ma da nake da akwai wata sawar riga wata abaya wata mi za a ce ko wani bogabo ko wata aljabba wanda nake ruwa da ita wa inni akhafu alhisaba fiya aw innan abubuwan ma ina tsoron hisabi to ina ma kuma a ce a yanka mun wani albashi duk wata an gaba ni kudi kaza to kaga wannan wai shi a baitul mali ne an gaba shi ta abashi salan yake tsiyawa yake ganin cewa ka aje a ƙara mushi hisabi. Wa qara'a Tamimu Dari laylatan suratul Jathiya. Tamimu Dari, Tamimu bin Ausin Dari, ɗaya daga cikin wanda manzon Allah ya yi riwaya a wajensu sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah a cikin sahabbai bai taɓa riwaya a wajen kowa ba sai a wajen Tamimu Dari. A saman minbari manzon Allah ya rawaito hadisin da ya rawaito daga wajen Abu Dari, wannan Tamimu Dari. Tamimu Dari shine wanda yake da hadisun jassasa daga cikin Muslim, hadisul jassasa. Wannan dabba a da za ta zo a ƙarshen duniya tana ima mutane me yake ta Qur'ani yayi maganar ta me yake Allah yake cewa wai mai fakar suri a cikin wannan cikin suratul suratul shu'ara ina ji ƙarshen suratul wa iza waqala qawlu alaina wa iza waqala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum idan kiyama ta afku. Idan magana ta abu kuma shine al'amarin kiyama, sai Allah ce to wata dabba za ta huto tana ima mutane magana. To shi Tamimu Dari shine ya rawaito hadisin wannan dabbal, yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mulkin da yayi mulki na kaza na kaza na kaza. Sai manzon Allah ya zo yake a minbar yake cewa ku saurara, Tamimu Dari ya gaya mini yayi mulki yayi kaza yayi kaza yayi kaza, wannan kuma abin da ya hodi haka yake. To kaga Tamimu Dari yanda matsayin manzo Allah ya rawaito maganar shi, kuma a shari'a ta zamanto magana ce wadda take da dalili. To shine yake cewa shine Tamimu Dari wallahi dabba ce hadisi shi a cikin hadisin nashi yayi magana, dabba ce mai girma, hadisi ne wanda yake da tsawo, dabba ce mai girma kwarai da gaske, tace za ta huto tana ima mutane magana. Tamimu Dari yake cewa malai yake cewa ya karanta wani dari a daddare, wani dari ya karanta suratul Jathiya, ya karanta suratul Jathiya. Falamma ata hadhihi al-aya, lokacin da yazo wajen wannan aya, am hasibal ladhina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus salihati, da Allah yake faɗa yake cewa ko wa'inda suka tsuruti wanda suka aikata mummunan laifi suna tsammanin za mu sanya su kamar wanda suka yi imani suka yi aiki nagari. Ma'ana Allah yake cewa yanzu fasikai da fajirai wanda suka yi aiki ba na daidai ba suna tsammanin za mu sanya su kamar mutanen kirki, kamar yadda wata aya take wadi, am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina am naj'alul muttaqina kal fujjar. Allah yake cewa shin za mu sanya wanda suka yi imani suka yi aiki nagari kamar fajirai, ko za mu sanya masu imani kamar fasikai? To shine anan shi ma Allah yake cewa ko suna tsammanin waɗanda suka aikata ayyuka mummuna suna tsammanin za mu sanya su kamar wanda suka yi imani suka yi aiki nagari, da yazo wannan ayal ja'ala yuraddiduha, kawai sai yake maimaitata wa yabki yana kuka hatta asba hasida asbatai, shi bai yi gaba shi bai yi baya ba, kawai wannan aya yake maimaitawa. Kaga sahabbai su karanta Qur'ani su yi kuka, wannan sunna ce da suka samu ta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sunna ce ma ta bayin Allah. Zamu ga hadisin Abdullah dan Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi ya karanta mushi Qur'ani, yana karanta mushi suratul Nisa, sai da yazo wajen fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, kau manzo Allah sai ya ce hasbuka. Aulal dan musu yake yana cewa ina dago kaina ga manzo Allah yana zubda hawaye, da masu haka bayin Allah suke, idan aka karanta musu to yanzu ce su tarawawa idan su tayi hawaye. Bale yake cewa qala Abu Ubaidata ibn al-Jarrah, aminu hadhihi al-umma, manzo Allah yake cewa wannan shine aminu hadhihi al-umma, ma'ana amintaccen wannan al'umma, dai daga cikin kuma wanda guda goma da aka yi ma albashin aljanna, yake cewa wadittu anni kabashun, nayi gurin ina ma a ce ni wani rago ne, fadhabahani ahli, masu ni suka yanka ni, wa akalu lahmi, suka ci nama na, wa hasu maraqi, suka sha romuwata, kuka ce suka ci romuwata, kuma suka yi ake cewa maluku, aka yi maluku suka ci wannan maluku. To wannan sahabbai ne suke hodin wannan maganganun, kamar yadda muka ce ba wai suna faɗi ba akan kasa, akwai mazhaba ta sufaye wanda suke ganin cewa a su suna bauta ma Allah ba don tsoron wuta shi ba don kuma kwaɗayi akan aljanna shi ba, to su sahabbai ba suna hadi bane ta kan wannan babu, su suna hadi ne kawai ta kan babun tsoron Allah, ta kan kuma halarto abin da Allah subhanahu wataala ya tanada ga wanda basu ji shi ba. Ma'ana su duk yanda suke suka kai suna ganin cewa a abu su kai matsayi da za su tsaya su nuna su ji cewa su sun kai wani matsayi ba wanda za su rage yin wata ibada ko su ji cewa sun samu wani matsayi a wajen Allah, in dai ba zuwa aka yi aka gani ba to hankalinsu ba zai kwanta ba. To su sahabbai da wannan da akan wannan babun ne suke ba akan wancan babun bane. Ibnul Qayyim yake cewa haza babun yaqulu tatabbu'uhu, wannan kuma wani babi ne wanda in za a yi magana akan shi wa za a jima ana yi, saboda akwai asar daga sahabbai daga tabi'ai daga bayin Allah daban-daban wanda ake samun suke samun kansu a wannan hali. Qala al-Bukhari fi sahihi, Ibnul Qayyim yake cewa Imam al-Bukhari a cikin sahihin shi a cikin littafin sahihi yake cewa babu khawful mu'min min an yuhbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur, yake cewa babun da zai yi bayani akan tsoron mumini kal aje a watsar da aikin shi alhali shi ku bai sani ba. A cikin babun sai ke ta waƙala Ibrahim Taimi, Ibrahim Taimi yake cewa ma aradtu ala qawli ala ma arafun ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadhiban aw mukadhaban, yake cewa ban taba bujirto magana ta akan aiki na ba, to sai na ji tsoron kan inje in zamanto daga cikin wanda za a ƙaryata, ma'ana inna lika abinda nake hodi da kuma abinda nake aikatawa, to ina tsoron naje kiyama a ce mana kai ƙarya, kai ta magana amma kuma aikin ka kadan, kai ta cewa mutane ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka amma kuma kai ba kai ba, yana ganin to magana shi ta hi yawa aikin shi kuma kadan ne. Wa qala Ibn Abi Mulaika yake cewa shi ma wannan tabi'i ne na hoko, shi ma wannan nabiyin tabi'i ne Ibn Abi Mulaika, yake cewa adaraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, kajiwa yace na riski mutum 30 daga cikin sahabbai na rayu da su, wasu ma na yi riwaya a wajen su, ya yi riwaya a wajen irin su Aisha, irin su Abi Hurairah da sauransu, wasu kuma ya yi rayuwa tare da su har daga cikin khalifofi, yake cewa mutum 30 daga cikin sabon manzon Allah, yake cewa kullihim yakhafun nifaqa, dukkan su kowa yana jin tsoron munafurci akan shi, ala nafsi yana jin tsoron kai yaje ya wada cikin munafurci, ma minhum ahadun yaqulu, babu ɗaya daga cikin sahabbai wanda zaka ji yana cewa innahu ala imani jibril wa mika'il, ya yinga cewa shi imanin shi irin na jibril ne ko irin na mika'il ne, babu ɗaya daga cikin sahabbai da yake wadan haka. Wannan Imam al-Bukhari ya ka wannan asar inne dan yayin raddi akan murji'a wanda muka ce ko murji'a su ne wanda suke ganin cewa kawai da mumini da fasiki duk ɗaya ne, imani bai ya karuwa bai ya raguwa, da imanin wani da imanin jibril duk guda ɗaya ne, kawai imani sunan su, to yake cewa shi ya riske sahabbai guda 30 ba sa hadin wannan maganar, kuma kowanne yana jin tsoron kai yaje ya hada cikin munafuci, nan munafucin da ake nihi shine munafuci na aiki ba munafuci na i'tiqadi ba. Yake cewa wa yuzkaru anil hasan, ana an ambato arwaito daga hasanul basri, asal basri yake cewa ma khafahu illa mu'minun, ba kowa yake jin tsoron shi ba munafurci, ba kowa yake jin tsoron munafurci ba sai mumini, sannan wala aminahu illa munafiq, ba kowa kuma yake aminta da yaji cewa in yi wani abu na munafurci ba ya jin tsoro to sai munafiki na i'tiqadi, amma duk mumini yana tsoron ya hada cikin munafurci. Wannan asar inna hasan asar ne wanda ya inganta arwato shi daga hanyoyi daban-daban. Malaki ta wa kana Umar ibn al-Khattab yaqulu li Huzaifa, Umar dan Khattab ya dalla tabbata a gare shi yana ce ma Huzaifa, anshuduka Allah, ina hada ka da Allah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shin manzon Allah ya ambace ni, yani fil munafiqin, a cikin munafiqai, ai Huzaifa dama shine sahibu sirrin Rasulullah, shine ma'abocin sirrin manzon Allah, shine wanda manzon Allah zai kebance shi ce da wani an ce ya hudu wajen mutane ko sha wana ko sha taka ko sha nauni, manzo Allah ya gaya mushi. To kuma wasu shi yasa zaka ga wasu suka rike wannan shubhal suke ta a cikin sahabbai akwai munafikai, amma kuma wa'inda aka auna wanda Huzaifa ya hadi daga baya an roto duka aka gane su ba sa daga cikin sahabbai, dukkan su akan munafici suka mutu, kuma dama su sun mance cewa ai munafiki ba mumini bane cikakke, tunda shi yana bayyana musulunci ne amma kuma cikin zuciyar tashi bawo imani. Allah ya kitawo minan nasi man yaqulu amanna billahi wanda suke ta sanya imani da Allah yayi Allah ya ce amma wa ma hum bi mu'mini su ba mu'mine bane to kaga munafikai na itiqadi ba sa cikin mu'mine saboda ka aje aje hisa habbai a ce da munafiki fa yaqulu sai yake cewa la Huzaifa yace mashi a kai baka ciki Umar ne sannan kuma ka kalla wani ladabi na sahabbai sahabbai su ba wai damuwar su ba su san halin da wani yake ciki su gane aibin wani kawai da yaje kawai kanshi ya tambaya shin manzon Allah ya ambace ni ko bai ambace ni yace a bai ambace kawai sai to shikenan mu kwallahi hiya bai ce wato kuma waye ambata dan yaji yazo ya ruke yau in a wannan zamanin ne ai tuni an ji an samu a ruke an rubuta ce kai wani da ke kallon shi munafiki ne fa manzon Allah yace kaza 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 Huzaifa yace a Umar baka ciki da yace ma baka ciki kawai shikenan Umar sai ya tafi shi bai kara tambaye shi akan wani ba yake cewa fasamitu shaykhana ibn al-qayyim kitab fasamitu shaykhana naji aha haka ne ko anam yake cewa fa yaqulu he Huzaifa yake cewa la in ce a Umar baka ciki he ce amma dai wala uzakki ba'daka ahadan bayan ka bana tsarkake wani bana zo in ce a wani ba mun hauki bane bayan ka amma gashi ibn al-qayyim yake cewa fasamitu shaykhana naji malamin mu ibn taymiya yana cewa laysa muraduhu anni la ubri'u ghayraka ba wai Huzaifa yana nin cewa bayan ka bana ce ba wani ba muna hukki bane bayan nan haka ba abin da yake nini shine abin ba wai yana nin cewa bazan bayan ka bazan kubatar da kowa daga munafici ba yace bal abin da Huzaifa yake nihi al muradu shine la aftahu ala nafsi hadha al bab yana nin cewa bayan ka bana bude wannan kofar ga wani daya ma'ana bayan ka ba wani dai wanda zai zo ya ce mini ni manzo Allah ya sani daga kai bana kara ma kowa wannan ba saboda mine saboda idan ya bude wannan kofar kowa ce wanda bata ruwa yo kowa zai yi ta zuwa in wannan ya tai wannan yazo in wannan ya tai hal ayyuka tai wanda aka ce da shi in yazo kuma a gaya mishi kawo kuma a samu matsala yake cewa ibnu qayyim yake cewa ibnu taymiya yake cewa fa kullu man sa'alani hal samani rasulullah fala uzakkihi duk wanda ya tambaye ni yace mini hal samani laka rasulullah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yace mini to wai manzon Allah ya ambace ni fa uzakki to bana ya haka bana tsarke shi ma'ana kawai bayan ka bana ma wani ba wanda zai yace mini manzon Allah ya ambace ni in ce a kawai daga kaina ruhi qultu ibnu qayyim sai yake cewa wa qaribun min hadha abun da yayi kama da wannan maganar shine qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lillazi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min as-sab'in alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisab yake cewa abun da yayi kama da wannan shine fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya tambaye shi yace ya yi mishi addu'a ya sa shi daga cikin mutane 70,000 wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba a cikin wannan hadisin sai manzo Allah ya ce mishi sabaqaka biha ukasha aka ce ukasha ya rigaye ka ukasha ibn mihsan yace ya rigaye ka walam yurid manzo Allah ba yana nihin cewa anna ukasha wahdahu ahqqu bizalika mimman adahu min ashaba manzo Allah bana nihin cewa wai ukasha bane kadai ya cancanci ya samu wannan banda wani shi daga cikin sahabbai manzo Allah ba haka yake nihi ba walakin lauda alahu inda manzo Allah ya mushu addu'a laqama akhar wa akhar wa fata hadal babu da wani ma ya tashi ta manzo Allah sani yuda kofa bata ruba amma manzo Allah ya ce a wannan matsayin da a yanzu ukasha ya rigaye ka sai dai kuma in wani jiko ne yake ta ruba wa rubbama qaba man lam yastahiq tana yiwuwa ma wani wanda bai cancanci ya shiga ba shi ma ya tashi ce a sa shi ko bai tantance ya shiga ba lamallami sai an yakuna minhum fa kana al-imsaku aula mala yace dan haka a rike wannan maganar a kyale ta to shine aula shine yayi cancanta ka da a ce a bude wannan kohal to wannan shi ma abin da Huzaifa yana nihi da yake ni ba Huzaifa yana nihin cewa ba a bayan Umar ba ko ba ya ce ba baya ba wanda zai iya ima shi da akan cewa ba munafiki bane ba haka yake ni ba saboda Ibn Taymiya ya rihe wannan kohon ne ka aje wasu samu su shiga da wannan kohon su yi anwani su ce to ai Huzaifa ma ya ce sabban ma bai gida da su ba bayan Umar ya ce ai bashi nutsuwa akan kowa to kaga za iya anwani da Allah zuwa za iya anwani da wannan kohon aje a ci mutunci sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan babi Ibn al-Qayyim ya ce wallahu a'lam Allah subhanahu wataala shine mafi sani insha Allah kuma anan muka zo karshe abinda muka yi daidai Allah ba mu lada inda muka kusa Allah subhanahu wa ta'ala gafarta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.